da wasannin da ake na kofa da rai na shekara 2016 zuwa 2017 a kasar Spain, a matakin wasannin na kusa da na kusa na karshe wato kwata final. A yau kungiyar kwallon kafa ta Aladar za ta karbi wakilcin Alcorcon a karo na biyu da abuga wasanni da misalin karfe 7 da kwata na dare agogon Najeriya, inda a ranar Laraba 18 ga watan 1 na shekara 2017 aka gauza a tsakaninsu a karo na farko, inda kungiyar kwallon kafa ta Aladar sun ta doke Alcorcon da ci 2 da babu a gidanta. Idan muka leka kasar Gabon kuwa, a fafata wanda ake a bangaren cin kofin kasashen Afirka wato African Cup of Nations, a matakin wasannin rukuni a jiya an buga wasanni a rukunin biyu, inda Senegal ta tashi canjar 2-2 tsakanin ta da Algeria. Zimbabwe kuwa ta taka shi ne a halin Tunisia da ci 4 da nema. A bayan kammala wasannin rukunin biyu, kungiyar kwallon kafa ta Senegal da Tunisia sun samu zuwa zagaye na gaba, inda Senegal ta kare da maki 7 a mataki na farko, Tunisia kuwa ta kare da maki 6 a mataki na biyu. Algeria da Zambia kuwa an fitar su ne, inda Zimbabwe take da maki 1. A yau kuma za a keta rayi ne a rukunin C, inda kungiyar kwallon kafa ta Morocco za ta fafata da kungiyar kwallon kafa ta Ivory Coast da misalin karfe 8 na dare agogon Najeriya. Togo kuwa za ta fafata ne da RD Congo kuma da misalin karfe 8. A yanzu haka kungiyar kwallon kafa ta Congo ita take jan rukunin da maki 4, yayin da Morocco take mataki na biyu da maki 3. Ita kuwa Ivory Coast mai rike da kambun kofin ita tana mataki na 3 ne da maki 2 a wasanni biyu da aka fafata. Togo na mataki na 4 da maki 1. Idan muka leka kasar Ingila kuwa, a can kasar Ingila kuma da ke kula da wasan kwallon kafa da kasar Ingila FA tana tukuma mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Afrika kasan Winga bisa kalmomin tunzurawa da ya yi wa alkali na 4 a wasan da kungiyar ta yi na da kungiyar kwallon kafa ta Bodolin a gasar Premier League na shekarar bana a sati na 22, inda Arsenal ta samu nasarar cin Bodolin da ci 2-1. Shi Winga dai ya nuna tsakin ransa ne bisa jan kati da aka bawa dan wasansa mai suna Zaka, don haka hukumar ta buƙaci a mai horar da ƴan wasan da ya kare kansa a gabanta. Idan muka dawo ɓangaren hada-hada da sayan ƴan wasan kwallon kafa na duniya kuwa, Adan Turan na Barcelona ya ki amincewa da kai da wasu club ta yi masa daga kungiyar daga kasar China. PSG da Manchester United na zawancin ɗan wasan Benfica mai suna Gonçalo Guedes. Arsenal da Chelsea sun shiga sabo ɗaya wajen zawancin ɗan wasan baya na kungiyar kwallon kafa na Wolfsburg mai suna Ricardo Rodriguez. Valencia ta zaira sabo da Manchester United don ganin sun tsohon ɗan wasan Arsenal da Chelsea mai suna Lassana Diarra, wanda yanzu haka yake kungiyar kwallon kafa ta masu iya taka leda. Har ila yau kungiyar kwallon kafa har guda 3 daga kasar China ke fafutukan ganin sun saya ɗan wasa mai suna Dani Alves na shekara 33, wanda ya koma kungiyar kwallon kafa ta Juventus daga Barcelona farkon kakan wasan bana. Inter Milan ta buƙaci kungiyar kwallon kafa ta Arsenal da ta kwata ɗan wasan gaban ta Alex Sanchez, ita kuma ta maida mata da wani ɗan wasan ta mai suna Evan Ferry. Ita kuwa Arsenal ta yi turin kawo ɗan wasa mai suna Mirali Pjanic don maye gurbin Alex Sanchez, inda ake tunanin zai koma kungiyar kwallon kafa ta Juventus ta taka leda a bana. Huta lafiya.